doki mai doki da ya zaburi doki me kun a gida ba sai aku falfada aka aiko ya mutu Allah ya ji kansa annabin Allah ya ji kansa sangaya Say one, when you say down one, if what I'm one, when you are to be Korea, and to how could she win some Batamoria? Then Martin Dunia, when Sana Hania, in a young queen, Yaya Dunkaria, you let it enjoy your go and then a couple of saying. Dauke hankali na
dawaiya
mun
a zuciya kai ne zane farin wata da rana
dawaiya bade a hankali zakin baki kire ki nuna kauna
dawaiya soyayya na kai dawo
dawaiya
dan Allah dai kai dawo
dawaiya
mun kai ko kai dawo
dawaiya
raina sai kai ya kawo ko malaran sarina dawaiya
Shega manisa dadi haryasa haryasa dadi haryasa manaje juya garado garado sababan wando ga qur'ana ga zakina da hozauna da sun zo sun gammu suna jaba tabata kake zarge ni domin kwana da mata ta tabata ai surutu ne jita jita ne wai ma wa ya gani
ai sun can kauna zamu jinta da don kowa ya gani
me na kawo kaina sai ka tausaya dan baka da ruko zuba hannuna zuciyar ka ce mai haske na ruko sai fa ka yafe min dan kan magiyan nan namu sa gani sana ci ba sannan kuma bara sana sha ba su tira ga ta da na duba zaga da da mai gida na kaina
tana
ni yarfa ruhina yaya ni zanyi da raina sai dai hakuri da mai gida na miyo ni wai goni jiyo ni mai gida na kaina Eni da ke ba sago zana mi gogogo karke ce nai roko dan zumar nan mai kyau ke dan zago mene insha in yo samu dara
iya
duba duba samu dara iya duba iduna samu dara dudu ko ta baki zana bi shi a daki mashi kulki dan ya san matsayin ki kinga ko dan waye ni ba ruwa na zai sha duka da kokara so mai san ki ko wane ne guji mai ginki ko wane ne karki sake ya tunku da kike dai gane shi ko sheda asara bai kashawa ne ni ko ne na rabbana sai a kofar fada aka aiko ya mutu Allah ya ji kansa annabin Allah ya ji kansa sanga